Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah. Ya Abdallah, 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 Ya Abdallah, Ya Abdallah, Sada hame bhi yaad,
Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah.
Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya
Abdallah,
Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah, Ya Abdallah. Allah, Ya Abu Fazel, Ya Abu Fazel, Ya Abu Fazel,
Ya Abu Fazel,
Ya Abu Fazel,
Ya Abu Fazel, Ya Abu Fazel.
Ya Abu Fazel, Ya Abu Fazel, Abu Fazel, Abu Fazel, Ya Abu Fazel, Abu Fazel, Abu Fazel, Ya Abu Fazel, Abu Fazel, Abu Fazel.